الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 19 ga watan Rajab, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 10 ga watan 2 shekara ta 2023. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'u Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Mace mai al'ada kuma ta ringa alwala, ta mai ciciyar wallahi, wai misali mai al'ada ta ringa yin arwalla. To wannan baya da asali a shari'a, an gane ko cewa ita mai al'ada tana cikin wani yanayi wanda yake na rashin tsarki, kuma ba yadda za a yi ta tsarkaka sai idan wannan al'ada ta yanki. Don haka duk wata ibada da ya halatta cewa mai al'ada ta yi, kamar abin da ya shafi tilawa ta Al-Qur'ani da sauransu, ba maganar yin arwalla. An gane ku, ba maganar yin arwalla, domin tana cikin yanayi wanda yake na rashin tsarki, wanda arwalla ba za ta tsarkake mata wato wannan najasa da take cikinta. Na'am. Wai misali mutum ya amshe makami daga hannun ɗan ta'adda don kar ya yi ta'addanci, yana halatta ya yi amfani da wannan makami ƙwarai da gaske. An gane ku, raba mugu da makami wajibi ne, kamar yadda Hausawa suke faɗa, don ba za ka amshe makami daga hannun mugu kuma a maida masa makami, ko da ba zai ci gaba da yin amfani da wannan makami ba maganar a maida masa. Don haka dai a takaice, wannan wuka da mutum ya karɓe, to ba laifi zai iya yin amfani da ita. Na'am. wai dangane da mai al'ada in ta gama jinin al'ada na cewa ta sanya turaren almiski ya ke banta da almiski a abi ke banta da almiski ba ko ma wani irin turare wanda zai iya tafiyar da wannan wari na jinin al'ada za ta iya amfani da shi shi almiski turare ne wanda har yau ba a kai ba wato fagensa a wajen kanshi in dai aka ce almiski to karshe ne an gane ko to dan haka kasancewar kuma galibi shine turaren da su mata suka cika yin amfani da shi a wancan lokaci shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da su zuwa gare shi amma ba dan ya keɓanta ba ga almiski saboda shi dai abinda ake nufi illar a samu kanshin da zai tafiyar da wannan wari kenan duk turaren da zai iya tafiyar da wannan wari na al'ada to wannan za a iya yin amfani da shi ba sai almiski ba na'am a wani sadi wanda juma'a ta kuce masa in ya tabbata juma'a ta kuce masa ba zai samu ba an gama sallar juma'a to a lokacin nan zai yi sallar azhar amma duk wani wanda yake da uzuri uzurin da ya gitta masa uzurin da ke hana shi zuwa juma'a in har ya tabbata wannan uzuri ba zai gushe ba kafin a gama sallar juma'a to da zarar lokacin azhar yayi yana iya yin sallah koda ba a sauko daga masallacin juma'a amma in yana kyautata zatan kafin a gama sallar juma'a wannan uzuri yana iya gushewa ya samu tafiya masallaci to ba zai sallaci sallar azhar an gane ko sai in an gama sallar juma'a ya tabbata kenan uzuri bai gushe ba juma'a ta kuce masa kamar misali akwai wadanda juma'a ba wajibi bace a kansu wanda nassi na hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da haka irin su matafiyi da mace da bawa da wanda yake mara lafiya rashin lafiyar da ba zai iya zuwa juma'a tare da ita haka malamai suka ce da wanda yake mai jiya mara lafiyar da dole yana buƙatar wani a kusansa to shi ma wanda mai jiya juma'a ta saukar ga kansa da sauransu kenan yanzu in har mutum ya tabbata ma'ana uzurin yana iya gushewa kafin kenan a gama sallar juma'a to wannan misali maji ya ce ne akwai wanda yake zawa ya kula da wannan mara lafiya misali domin shi ya samu zuwa juma'a to wannan mai zawa ya kula da mara lafiyar sai ya dan samu latti to wannan ba zai sallaci sallar azhar da zarar lokacin ta yayi sai ya dan jinkirta ya ga in wancan wanda ke kula da mara lafiyar shi ya tafi juma'a ya dawo bai dawo ba ya tabbata an gama sallar juma'a a lokacin nan sai ya tashi ya sallata azhar kenan uzurin ya riga kenan ya gitta masa amma duk wanda ya tabbata uzuri zai iya gushewa to wannan sai ya yi hakuri kenan ya ga in uzurin ya gushe ya je juma'a in bai gushe ba kuma in an gama sai ya sallaci sallar azhar darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu ahadithul anbiya littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na labaran annabawa darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 25 hadisi na ƙarshe a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula banu isra'ila lam yakhnazil lahamu, manzo Allah yace in ba dan wato banu Isra'il sune ƴaƴan Yaqub alaihi salam da jikokin sa, in ba dan su ba manzo Allah yace lam yakhnazil lahamu, nama wato da biyi wari ba, ba yadda za a yi nama ya rufafa ya ringa wari in ba dan kasancewar banu Isra'ila sune sababi akan haka. Wanda dalili lokacin da suke cikin dimuwa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ringa saukar musu tsakin tama da tacicciyar zuma, shine tsuntsun da ake kiran shi salwa. An gane ko? Ubangiji ta'ala yake saukar musu, to kasancewar kuma an musu sharadin cewa su ci iyacin su ci na yini amma kar su aiki, to su kuma kasancewar sai suka ketara doka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala suka aje, wanda wannan ajewar kuma shine sababin abin da ya sanya shi nama wato sai yayi wari. Shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana sune illar wato nama da yake yin wari, amma in ba dan su ba to ba yadda za a yi nama, ko kwana nawa zaka aje shi, ba yadda za a yi wari. Dan haka sai ya zamanto musamman ma a irin lokacin zafi, wani bin in zafi yayi zafi kafin jimawa zaka ga nama ya fara canzawa. To duka dai sababin kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana sune banu Isra'il. Sai yace walaula hawa lam takun untha zawja haddahra, manzo Allah yace in ba dan hawa mata annabi Adam alaihi salam wato da tsawon zamani iya rayuwa ba yadda za a yi mace ta ha'inci mijinta. Wanda kar mu manta bayani ya gabata, hasha wa kalla kar ka fahimci ha'inci anan shine aiki na alfasha. Iya ha'incin kamar yadda yazo shine ita Hawwa ta ringa ingiza annabi Adam alaihi salam akan yaudarar da Iblis yayi mata ita da mijinta na kawata musu cin itaciyar da Allah ya hane su su ci. An gane ko? Ya nuna musu cewa shi nasiha ce yake musu, mana ha kuma rabbu kuma an hadhihi shajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihina. To wannan zugawar da shi Iblis yayi mata yayi ma Adam, ita sai ta ringa karfafa annabi Adam akan cin wannan itaciya a sababin kawatarwa kawatawa da Iblis yayi mata, ita ta kara zuga shi ta ingiza shi har suka ci wannan itaciya. To shi yasa anan malamai suka ce wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna wannan shine asali dabi'ar mata da al'adar su shine ha'intar miji, sai dai kowacce akwai gwalgwadon ha'incinta da nau'in ha'incinta. Kuma anan in dai abun bi keta alhurma ta Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ana keta dokarsa, to abinda ake bukata ga mumini ya kauda kai ya manta ya sanda cewa wannan asali ne dabi'a ce al'ada ce ta mace. Amma kuma bugo da ƙari malamai suka ce su ko mata ba dama bace ake ba su anan na cewa su ci gaba da ha'intar mazaje su nuna cewa ai mu da ma al'adar mu ce dabi'ar mu, a'a. To ai ko kana da mummunan hali, shari'a abinda take umarni kokarin canza wannan mugun hali kamar yi gurbin da hali wanda yake mai kyau. a takaice malam ya zo mana da wannan hadisi domin muna cikin kissar annabi Musa alaihi salam. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب طوفان من السيل ويقال للموت الكثير طوفان وقوله تعالى القمل أي الحمان يشبه سيجار الحلم وقوله حقيق أي حق وقوله سجد أي كل من ندم فقد سجد في يده ما لم الله يجي كنسا نفتا ونن بابي ني ونن كي بياني جمدا أبن ديزو نفتر الله سبحانه وتعالى أتكين سورة الأعراف دنجندا nau'ikan ukubar da Allah ya damki Fir'auna da mabiyansa, kamar yadda ya faɗa fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu anha mujrimin. To shine anan yace wato wayo shine yace wato tufan wani nau'i ne wanda yake na zubar ruwa, yadda ruwa yake kwarara kamar yadda ake faɗa mamaku, ruwa wanda yake ya wuce iyaka ya durmi yadda abubuwa. To shine ake kira asali a Larabci kenan tufan. Shine malam sai yake faɗa wai yuqalu lil mautil kaseer, akan faɗa ga mutuwa mai yawa cewa tufan, lokacin da mutuwa take yawaita kamar irin lokacin yaƙe-yaƙe ko lokacin alloba da Allah yake jarraba bayinsa. To mutuwa in ta yawaita akan yi amfani da lafazin tufan, ma'ana ana nufi mutuwa mai yawa, kamar yadda ake amfani da kalimar wato ga ruwa wanda yake mamaku. To shine malam sai yazo mana da lafazin al-qummal, wanda malamai sukan fassara al-qummal cewa gurdumas. Idan aka ce gurdumas, wani nau'i ne na rashin lafiya da yake kama tsuntsaye, musamman abin da ya shafi kaji da sauransu, haka akan fassara. Amma kasancewar kummal wato ba gurdumas bace, shine anan malam yake cewa ayru humnan sune kankanan birrai, wani nau'i ne daga cikin birrai wanda suke yan kankana bakake, sune ake kiransu alhumnan, sune dai ake kiransu alhalam, kamar yadda ya faɗa yushbihu sigar alhalam, suna kama da wato kankanan birrai, haka ake kiransu. To irin wannan sune wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi Fir'auna da mabiyansa daga cikin ayoyi tara da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Musa. To yana daga cikin ukubar Allah ya damke su irin waɗannan kankanan birrai masu addaba, Allah ya jarrabe su da shi dan su dawo zuwa hanya wadda take madaidaiciya. Sannan sai yace wa qauluhu haqiqun, da fadarsa da yace haqiqun alayya alla aqula ala allahi illa alhaq, a wata qira'a, an gane ko a qira'a ta hafs haqiquna ala alla aqula ala allahi illa alhaq. Haqiqun malam yace ai haqqun, shine yace haqiqun alayya, ai gaskiya ce a kaina, Allah aqula ala Allah illa alhaq, bazan fadi komai na dangana ga Ubangiji na face gaskiya, ma'ana abu ne wanda yake ya cancanta ya zama wajibi a kaina, bazan fadi wata fada na dangana ga Ubangiji na illa alhaq, sai dai fada wanda take ta gaskiya. Sannan sai yace wa qauluhu sugida, da fadarsa sugida, fadarsa da yace walamma sugida fi aidihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna min al-khasirin. To shine yace kullu man nadima, dukkan wanda yayi nadama, larabawa sukan fada cewa sugida fi yadihi, faqad sugida fi yadihi, ayyayi nadama shine kenan walamma sugida fi aidihim, lokacin da suka yi nadama su mutanen annabi Musa akan bauta ma maraki da suka yi bayan tafiyar annabi Musa zuwa Miqati. Wara'aw annahum qad dallu, suka ga cewa tabbas sun kauce ma tafarki na gaskiya, domin sun sarrafa ibada ba ga mahallin da ya dace da ita. Sai suka ce la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana, in har ubangijinmu bai ji kanmu ba, bai gafarta mana laifinmu, to tabbas za mu kasance daga cikin tafaffi wanda makomar su ita ce wuta. To a takaice, dukkan waɗannan kalmomi da malam ya zo da su suna cikin ayoyin da suke bayani game da kissar annabi Musa alaihi salam. Kamar yadda kuma shi wannan babi malam ya takaita shi ne akan waɗannan kalmomi ba tare da zawwa da wani hadisi a ƙarƙashin su. Babun حديث الخدر مع موسى عليه السلام. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي أنه قال حدثني أبي عن صالح هو بن كيسان عن ابن شهاب هو الزهري أن عبيد الله بن عبد الله هو العمري أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما هو خدر, فمر بهما أبي بن كعب رضي الله عنه فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لكيه, هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خدر, فسأل موسى السبيل إليه فجعل له الحوت آية, وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه, فكان يتبع الحوت في البحر, فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي, فارتدا على آثارهما قصصا, فوجد خدرا فكان من شأنهما الذي قص الله في كتابه. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da labarin wato annabin Allah shine Khadir tare da annabi Musa, amincin Allah ya tabbata a kansu. Mun faɗa cewa annabin Allah, wannan ita ce faɗa mafi rinjaye. Matsayin Khadir ya wuce matsayin walitaka, kamar yadda nassi na alqur'ani ya tabbatar da wato annabtarsa, kamar yadda mafi yawan malamai magabata akan haka suke, tare da cewa wasu suna ganin cewa wali ne ba annabi ba. An gane musamman kuma wanda suka yi ittifaki akan cewa wali ne, duk da cewa ittifakin su ba a kilga shi a shar'ance, su ne sufiya gaba ɗayan su, su sun tafi akan cewa wali ne. Su kuma ba komai ba illa kasancewar dancin wato karansu ba babbaka, su nuna cewa waliyansu suna da martaba, martabar da ta huce ta annabawa. An gane ko? Kuma da abinda suke da'awa na ilimi wanda yake na ɓoye, cewa wai waliyansu suna da wani ɓoyayyen ilimi wanda ba kowa ba ya san shi, ku zahiri kuka sani, amma su suna da wani ilimi ɓoyayye da suke kiran shi wato ilmul baɗi. Shi yasa al-Imamul Qurtubi, Allah ya ji kansa, yake faɗa yace shi Khadir annabi ne daga cikin annabawan Allah, kamar yadda hakan shine abu tabbatacce akan abun jumhurin malamai. Yace kuma nassi na al-Qur'ani shine ya tabbatar da haka. An gane ko? Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, fa wajada abdan min ibadina ataynahu, yake cewa wannan fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Rahama anan abinda ake nihi annabta, kamar yadda Allah ya faɗa game da annabi Musa da ɗan uwansa Harun, wa wahabna lahu min rahmatina akahu Haruna nabiyya. Kuma can mi Allah yake faɗa, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Da kafiran Makka suke cewa laula nuzila hadhal qur'an ala rajulin min alqaryatayn azim, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Ubangiji Ta'ala yace wai shin yanzu su ne suke kasa rahama ta Ubangijin ka, su ba wanda suka ga dama su hana wanda suka ga dama, da suke faɗa wai me yasa wannan alqur'ani in har gaskiya ne me ya hana a saukar da shi ga wani mutum mai girma mai daraja daga cikin alkaryun nan guda biyu. Daga nan a nan Makka ko kuma a Daif suna nihi Urwa ibn Mas'ud, wanda ya shine kamar wanda suke jinjina masa a can birnin Taif, to suke cewa wai in har gaskiya ne me ya hana waɗannan magaje biyu a saukar musu alqur'ani. Si maraya to shine Ubangiji Ta'ala yace ahum yaqsimuna rahmat rabbik, yake nihi da rahama anan annabta. Kuma tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, ko kuma ba wannan sunna ce ta Allah, duk wani annabi daga cikin annabawan Allah baya neman ilimi a gun wanda yake kasa da shi, domin annabta zaɓi ne na Allah. Allah yake yin wahayi ga annabawansa da manzanni, sai dai a zo gun su annabawan a nemi sani, amma ba annabi bai je gun wani kasa da shi ya nemi sani. Kuma tare da cewa abinda suke da'awa na ilimi wanda yake na baɗi ne, to in ma akwai ilimi na baɗi ne, ba wanda ya san da shi in ban da annabawan Allah, saboda duk wani abu wanda yake ɓoyayye gaibu ne. Sanin gaibu kwa sai Allah, ba wanda Allah yake nuna ma gaibu in ban da annabi daga cikin annabawansa ko manzo daga cikin manzanninsa, kamar yadda ya faɗa wa ma kana Allahu liyudlikum ala al-ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha. Allah yakan zabi wanda ya so daga cikin annabawansa ya nuna masa al'amari wanda yake na gaibu. Wannan duka yana daga cikin dalilan da al-Imamul Qurtubi ya zo da su domin tabbatar da cewa Khadir matsayin shi annabin Allah ne, kamar yadda jumhurin malamai suke kan haka ya wuce matsayin walitaka. To wannan sabani na farko kenan da aka yi, cewa annabi ne ko wali ne. Sabani na biyu, cewa shi Kadir alaihi salam wai a rayi yake ko kuma a mace yake, wanda an samu maganganu na magabata wasu su ce a rayi yake, wasu su ce ai a mace yake. To dan haka su jumhurin malamai musamman al-muhaddisun sun tafi akan cewa Khadir alaihi salam a mace yake ba a rayi yake, kamar yadda al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa akan haka yake, akan wannan magana ya yanke shakka, irin su Abu Ja'far wato an gane ko Ibn al-Munadi, irin su Ibrahim al-Harbi, irin su Abu Ya'la Ibn al-Farra da sauran magabata sun tafi akan ci, sai Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki da sauransu duka sun tabbatar da cewa Khadir alaihi salam a mace yake. Babban dalilin su wanda suke kafa hujja da shi akan cewa a mace yake ba a raye ba yake, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahabbansa sai yake faɗa, sai yake cewa ku san da cewa nan gaba shekara 100 ba za ta zo a samu wani dide da mutum ɗaya yana raye a ban ƙasa. Shine yace la yabqa ala wajhi al-ardi ba'da mi'ati sanatin mimman huwa alayha al-yawma ahad. Nan gaba manzon Allah yace shekara 100 ba za ta zo gaba dide da mutum ɗaya wanda yake raye a yau a same shi yana raye. To suka ce in har Khadir alaihi salam yana raye a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan magana, to ai ta rige ta wuce shekara. Tunda anan na kira ce fi siyaqin nafi wa hiya sigatu min siyaqil umum, dire da ɗaya manzon Allah yace duk wanda yake raye a ban ƙasa a yau a wannan maganar da nake, manzon Allah yace shekara 100 ba za ta zo ba nan gaba a same shi yana raye. To dan haka wannan shine dalili na farko a ciki, kuma sannan dalili na biyu nassi na Al-Qur'ani, Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul anbiya wa ma sha'alina li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahumul khalidun. Kafin wannan aya su waɗanda suka tafi a cewa a raye yake suka ce a to ai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana yana cikin teku ba a durin ƙasa ba yake, suka dan goce suka yi kwada suka ce yana doron ƙasa ko kuma yana daga cikin abin da aka tuge daga cikin hadisin, suka ce domin ai an yi abu ne wanda an yi ittifaki Iblis a raye yake, Allah ya jinkirta masa mutuwa har zuwa yinin alkiyama, suka ce ai shi ma yana cikin ahadikin. To ai sai mu ce shi Iblis ai nassi na Al-Qur'ani ya ware shi, an gane ko, nassi na Al-Qur'ani ya ware shi cewa Allah ya jinkirta masa mutuwa sai zuwa busar kaho da za a yi domin alkiyama. To amma shi Khadir inda kuka ce yana raye sai ku kawo nassin da ya ware cewa ban da shi, sannan kuma yana daga cikin dalilan su ita wannan aya, Ubangiji ta'ala ya ce wa ma ja'alina li basharin min qablikal khulda, kamar yadda su mushrikai suke cewa ku rabu da shi ai zai mutu mu huta, Ubangiji ta'ala yake maida musu martani yace ba mu sanya ma wani dan adam wato dawwama gabaninka, shin in kai ka mutu su masu dawwama ne, babu wani dan adam Ubangiji ta'ala yace gabaninka da muka sanya masa dawwama, kenan in har shi Khadir mutun ne to babu maganar cewa kenan yana raye, tunda Allah ya ce ba mu sanya ba wani dan adam gabaninka dawwama, in har ka mutu su shin su masu dawwama ne. Wannan aya tana tabbatar da cewa a mace yake, sannan kuma yana daga cikin dalilan malamai suka ce duk wani annabi da duk wani manzo kafin Allah ya turo shi sai ya karɓi alƙawali a gunsa, in har zamanin sa ya tarar da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ya zama dan rakiya kuma dole ya mara masa baya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا قال أقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سكة إندا أتي قدر عليه السلام أرأيك to ai da an same shi sahun gaba a yaƙe yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi musamman ma yaƙin Badar yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shi a farkon musulunci wanda shine farkon yaƙi wanda ana buƙatar taimako da agaji kenan in har a ce a raye yake to da a yaƙe yaƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi to da an gan shi a sahun gaba kuma haka suka ce addu'ar Ramazan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mu ce magiyar Ramazan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga ubangijinsa a ranar yakin Badar da yake fada yake cewa Allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba fala tu'badu fil ardi ba'da al-yawm aw kama qala yace ya Allah in har kabari aka halakar da wannan jama'a to bayan yau babu wanda zai bauta maka a ban kasa an gane ko babu wani wanda zai bauta maka a ban kasa suka ce inda a ce Khadir alaihi salam a raye yake kuma saman mene suka ce to da wannan kurewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi cewa falatu ubadu fil ard ba za a ci gaba da bauta maka a ban kasa ba wanda zai bauta maka in dai aka halakar da wannan jama'a to da wannan kurewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi da bata tabbata ba kuma haka yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa Khadir alaihi salam a mace yake hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa rahimallahu Musa Allah ya ji kan annabi Musa lawadidina law kana sabara hatta ya qussa alaina min khabarihima ina ma a ce yace manzo Allah yace mun yi guri ina ma a ce annabi Musa ya dau hakuri ya jimre har ya samu ya kissanta mana labarin abin da ya gudana tsakanin shi da shi da Khadir kaga anan manzon Allah yana gurin cewa ina ma a ce annabi Musa ya dau hakuri bai cika yin tambayoyi ga Khadir alaihi salam har ya kosa da shi yace masa ha za firaku baini wa baini ina ma a ce yayi hakuri domin ya kissanta mana labarin abin da ya wakana tsakanin su to malamai suka ce inda a ce Khadir alaihi salam a raye yake to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya halarto da shi gaban shi ya bashi labarin me yawa kana tsakanin shi da annabi Musa alaihi salam musamman ma wannan shine abin da zai fi karfafa imanin su ahlul kitabi na su yarda da cewa manzo ne to dan haka dai a takaice Khadir alaihi salam a fada mafi rinjaye a mace yake ba a raye ba yake kamar yadda suke fada shi wanda suke fadar cewa a raye yake sun haka sun rawaito wasu hadisai waɗanda suke rubabbu galibin su hadisai ne waɗanda suke hadisan ƙarya ne kirkira su aka yi sai ka ji mutum da yawa ya ce a ya halarci Khadir a ai mun hadu da shi kajuwa ne ya ce shi ma a ya hadu da shi domin suna da'awar cewa da shi da annabi Ilyas wai a raye suke sai a lokacin hajji suke haduwa in sun hadu kowa ya ma dan uwansa aski kuma su yi wata addu'a bismillahi ma sha Allahu la yasuqu al-khayra illa Allahu ma sha Allahu har zuwa karshenta shi ma hadisi ne kwata-kwata wanda yake bai tabbata ba da kuma cewa wai a wannan in suka sha zamzam shikenan kuma sai badi wannan shine abin da ruwan da ya wadace su har zuwa badi da sauran abubuwa dai gaya hadisai ne waɗanda suna da tarin yawa amma babu didi da dai wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka dai a takaice a magana mafi rinjaye shi Khadir alaihi salam annabi ne ba wali bane, matsayin shi ya wuce wali. An gane ku? Wanda kaji yana nacewa akan cewa wali ne, to yana da wata manufa. Manufar shi ne ya nuna cewa a cikin waliyansu akwai wanda darajarsa ta wuce annabawa. Shi yasa zaka ji daga cikinsu wani ya ce daraja annaba 40 gare shi, shi kadai. Waye su ce ai gashi annabi Musa annabi ne kuma daga cikin ulul azm, amma ya zo ya nemi ilimi a gun wali. Waye ya zo ya bi Khadir ya nemi karatu ya nemi ilimi a gunsa. Da kuma cewa a raye yake ba a mace ba yake, don su nuna cewa waliyansu suna yawo a cikin jama'a, in sun mutu ma ba mutuwa ba suka yi, a raye suke suna yawo ko ina suna tasarrufi a cikin duniya. Shi yasa Muhyiddin Abdulhamid Allah ya ji kansa ya wallafa wata risala akan wannan mas'ala, ya sanya ma risalar suna Al-Qadir, nabiyun am waliyun hayyun am mayyit, sunan littafin kenan. Anan dukkan dalilai da hujjoji na magabata, kowanne maganganun sai da ya koro dalilai, a ƙarshe abin da ya rinjayar da shi kamar yadda al-Imam al-Qurtubi yake faɗa cewa tabbas annabin Allah ne, matsayinsa ya wuce wali, kuma a mace yake ba a raye ba yake. To shine anan malin yayi babi wanda ke bayani game da kissar shi game da tare da annabi Musa alaihi salam. Shine malin ya zo mana da hadisin Ubaidullahi ibn Abdullah, wato daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, annahu tamara huwa wal hurr ibn Qais al-Fazari. Abdullahi dan Abbas da shi da Hurr ibn Qais al-Fazari sun dan samu gardama da jayayya fi sahibi Musa game da wato shine abokin annabi Musa, ma'ana wanda aka samu wannan tattaunawa kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin Al-Qur'ani. Shi Abdullahi dan Abbas da shi da Al-Hurr ibn Qais suka samu sabani suka yi gardama. Abdullahi dan Abbas yace huwa Khadir, yace mutumin annabi Musa wanda Allah ya kissanta mana cewa shine Khadir, domin kissar Allah ya kissanta amma bai ambata mana sunansa ba. Fa marra bihima Ubay ibn Ka'ab, Ubay ibn Ka'ab Allah ya kara masa yadda, sai ya wuce da su. Fada Ahu ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas sai ya kirawo shi. Fa qala, sai ya ce masa, inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa allazi sa'ala sabila ila lukihi. Yake fada masa cewa ni nayi gaddama da wannan aboki nawa, mun dan samu ja'inja game da wane ne mutumin annabi Musa wanda annabi Musa ya nemi cewa Allah ya nuna masa hanyar da zai hadu da shi. Hal sami'ta rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yadhkuru sha'nahu, shin ko ka taba jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ambata lamarinsa? Qala na'am, yace kwarai da gaske. Kaga wannan me yake karantar da mu? Dukkan labarin waɗanda suka wuce na al'ummu al'amari ne wanda yake na gaibu, ba yadda za a yi mutum ya sani irin waɗannan al'amurra, dole sai ta hanyar wahayi, al-Qur'ani ko sunna ingantacciya. Kaga anan garrama ce suka samu ja'inja. Shi Abdullahi dan Abbas yace shine Khadir, shi kuma Al-Hurr ibn Qais yace ya ba shi bane. To shine anan sai shi Ibn Abbas ya tambaye shi, shin ko kaji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ambata wani abu game da lamarinsa? Qala, sai ya ce masa na'am, kwarai. Sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaqulu, yana fada, bainama Musa fi mala'in min bani Isra'ila, yace yayin da annabi Musa alaihi salam yana cikin wata jama'a ta banu Isra'ila, ja'ahu rajulun, sai wani mutum ya zo masa, fa qala, sai ya ce masa, hal ta'lamu ahadan a'lama minka, ya Musa, ya kai Musa, shin ko ka san wani wanda ya fi ka ilimi a yau? Ya tambayar da yama annabi Musa, wai shin ko ka san wani wanda ya fi ka ilimi a doren ƙasa a yau? Bada sai ya ce la, annabi Musa ya ce a ni ban san ba wani wanda ya fi ni ilimi. Fa auha Allahu ila Musa, Ubangiji ta'ala sai ya yi wahayi ga annabi Musa, yana mai yi masa rarrauka, domin fadar haka kuskure ne, bai dace ba. Ubangiji ta'ala ya ce masa bala, ya ce kwarai da gaske kwa, ya kai Musa, akwai wanda ya fi ka ilimi, wanda ya fi ka ilimi abduna kadir, abduna kadir shi ne bawanmu mai suna kadir. Allah ya yi wahayi ga annabi Musa ya ce muna da bawa namu wanda ya fi ka ilimi, shi ne kadir. Kaga a nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana sunansa. Fasa'ala Musa sabila ilaihi, annabi Musa sai ya roki Ubangijinsa ya nuna masa hanyar da zai haɗu da wannan bawa. An gane ku, ya nema a nuna masa yaya za a yi ya haɗu da shi, wanda wannan yana nuna mana kamar yadda Hausawa suke faɗa, wato komin yawan kogi yana buƙatar ƙari. An gane, kogi ma yana buƙatar ƙari, shi ilimi ba a kai ƙarshen shi. Duk ilimin da Allah ya baka, in ka ga wanda ya san abin da kai baka sani ba, to yi ƙoƙari ka nemi abin da yake gunshi ka haɗa da naka. Kamar yadda Abdullahi ɗan Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa, yake cewa sura ɗina bin ɗaya, sura saba'in na karɓa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, shi ya koyar da ni, babu wani wasiɗa, babu wani tsani tsakanina da shi. Yace amma a yau, yace inda zan ji labarin wani malami, wani masani, wanda ya san abin da ni ban sani ba, in an haura ƙumi ana iya zuwa gunsa, yace wallahi zan hau in je in nemo ilimi a gunshi. To dan haka anan kai tsaye annabi Musa alaihi salam da Allah ya faɗa masa cewa muna da wani bawa namu wanda ya fi ka ilimi, kuma wannan bawa namu yana mahaɗar teku guda biyu. Annabi Musa sai ya roƙi Ubangijinsa a nuna masa hanyar da zai haɗu da shi. Faju'ila lahu al-hutu ayatan, sai aka sanya masa kifi, shine alamar da za ta nuna masa gunda za su haɗu da wannan bawa. Ubangiji ta'ala ya yi masa wahayin cewa ya kama kifi ya saka shi a cikin wato angara, ma'ana wannan kwando da ake saka kifi. Waƙila lahu, aka ce masa idza faqattal huta farji'i fa innaka satalqahu, idan kaga ka rashi wannan kifi, inda kaga kifi ya kwace, to ka dawo baya, in ka dawo anan zaka haɗu da shi. An gane ko, kamar yadda Allah ya kissanta mana. Fa kana yattabi'ul huta fil bahr, ya kasance annabi Musa alaihi salam wato yana bin sawun wannan kifi a cikin teku, kamar yadda yake cikin wata nuskha yattabi'u athar al-huti fil bahri, yana bin sawun wannan kifin wato inda yake kadawa a cikin teku annabi Musa yana bi. Fa qala li Musa fatahu, wato almajirin annabi Musa sai ya fada ga annabi Musa, shine Yusha ibn Nun. An gane ko, kamar yadda ya zo a wata riwaya shi ne almajirinsa wanda suka tafi tare da shi, ya ce masa a ra'aita iza awaina ila sakra fa inni nasitul hud, wannan kwa yana ba annabi Musa amsa lokacin da ya ce masa atina gada ana laqad laqina min safarina haza nasaba, yace ba mu abincin mu mu ci, idan aka ce algada shine abincin rana, yace tabbas yace mun hadu da wahala wato a cikin wannan tafiya ta mu. Shi almajirin sai yake fada masa a ra'aita iza awaina ila sakhra, ba ni labari yayin da muka taro jiki zuwa wannan fandutsi muka dan zauna muka huta, yace fa inni nasitul huta, ai a can na manta kifi, yace wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura, ba komai ya mantar da ni wannan kifi da zan tuna shi, yace illa shaytanu face shaytani, wannan ladabi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, domin ita mantuwa aibi ne da tawaya da komawa da baya a ce mutun ya manta abu, tare da cewa komai alkhairi da sharri Allah shine mahaliccin sa, ya halicci sharri saboda wata hikima ta shi ba dan tsantsan sharri ba, to amma ta fuskar ladabi duk wani abu wanda yake na sharri ba a danganawa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda yana daga cikin addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wal khairu kulluhu bi yadayka, sai yace wa sharru laysa ilayka, ai ba a danganta maka amma ta fuskar ladabi, tare da cewa shine mahaliccin alkhairi da sharri, to shi yasa anan yace wa ma ansanihu illa shaytan, ba wanda ya mantar da ni wannan kifi na tuna face shaytani, to shi yasa maimakon ka ce Allah ya mantar da ni sai ka ce shaytani ya mantar da ni, an gane ko, tare da cewa in ka ce Allah ya mantar da ni ba kuskure bane ba, saboda komai a hannun Allah yake, da sharri da alkhairi shine mahaliccin sa, amma ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ka ce shaytani ya mantar da ni, to shine anas fa qala Musa, annabi Musa alaihi salam sai ya ce ma almajirin fa zalika ma kunna nabiyyi, an gane ko, kamar yadda Allah ya faɗa zalika ma kunna nabiyyi, shine abinda muke nema kenan, tunda daman an sanya mun cewa alamar haduwa da shi wannan bawa, inda na ga na rashi wannan kifi to anan zan same shi, fartadda ala atharihima qasasa, wato sai suka dawo akan sawunsu qasasa, suna masu neman kenan labarin shi wannan bawan Allah, fa wajada khadiran, kamar yadda Allah ya faɗa fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina, shine annabi manzo Allah yace fa wajada khadiran, sai suka samu khadir alaihi salam, fa kana min sha'anihi allazi qassallahu fi kitabihi, ya kasance game da lamarin su shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya kissanta mana wato a cikin littafin sa, ma'ana a cikin alqur'ani, to wannan riwaya ta farko da malam yazo da ita akwai iktisar, ma'ana takaitawa, shi yasa yazo da hadisin Sa'id ibn Jubair, hadisi na biyu a baban, yake fada qultu li ibn Abbas, na fada ga malami na Abdullahi dan Abbas, nace masa inna nawfan al-bakkaliya, lalle nawf al-bakkali yaz'umu anna Musa sahib al-Khadir laysa huwa Musa bani Isra'il, wato yana raye cewa wato Musa ma'abuci abokin Khadir wanda suka hadu da Khadir, yace ba Musa bani Isra'ila bane, an gane ko, shi Nauf al-Bakkali shi abinda yake fada wai wani Musa ne na daban, ba Musa bani Isra'il bane wanda Allah ya turo, innama huwa Musa akar, wani Musa ne na daba, fa qala sai Abdullahi dan Abbas ya fada yace kazaba aduwullahi, yace makiyin Allah ya kuskure akan abin da ya fada, ba haka bane, kai tsaye Abdullahi dan Abbas yace haddathana Ubayy ibn Ka'ab shi ya ba mu labari anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, shi ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, anna Musa, lalle annabi Musa alayhi salam qama khatiban fi bani Isra'ila, wata rana ya tsaya a cikin jama'ar sa banu Isra'il yana mai khutba. Fasu'ila, sai aka masa tambaya, ayyun nasi a'lam, wai a cikin mutane gaba daya a yau wani ne yafi kowa ilimi, wani ne yafi kowa sani. Faqala ana, annabi Musa sai ya ce ni ne nafi kowa ilimi. Fa'atiballahu alayhi, ubangiji ta'ala sai ya masa rarauka, an gane ko, ya masa rarauka, ya nuna masa wannan amsa da ta ba da ya bada bata dace ba, domin a cikin ita wannan amsa akwai tazkiya, ma'ana tsarkake kai, zuga kai da wasa kai. Shi kuma zuga kai da wasa kai ba ɗabi'ar mumini bace. Shi yasa ai malami komin girman shi, in aka ce alaga ta malam sai ya ce almajiri, an gane ko, sai ya ce almajiri, ko da ya tabbata a ƙauyen da yake rayuwa ko a garin su a iyarin jayen zatansa babu wani malami sama da shi, sai ya ce almajiri. To shine anan Ubangiji ta'ala ya masa rarauka, izlam ya rudda ilma ilaihi, domin bai maida ilimi zuwa ga Allah. Kenan amsar da ya kamata ya fada ya ce Allah shine mafi sani, an gane ko, saboda sanin cewa gwana ya fi kowa ilimi, wannan al'amari ne na gaibu, saboda ai baka jarraba wasu ba, kuma kasancewar shi ilimi teku ce wanda ba ta da gaba, kogi ne wanda ba shi da gaba. Abinda ka sani in aka danganta shi zuwa abinda baka sani ba, to sanin ka gaba ɗaya bai wuce ɗaya daga cikin ɗarin abinda baka sani ba, domin Allah ya faɗa wa ma utitu minal ilmi illa qalila, abinda aka baku na ilimi bai zamanto ba face ɗan kaɗan ne. Shi yasa wani malami yake cewa alimta shay'an faqabata anka ashiyahu, ka san wani abu amma abubuwan da baka sani ba sun fi yawa akan abin da ka sani. Faqala lahu bala, Ubangiji ta'ala ya ce kwarai, liya abdun, ina da wani bawa nawa, bi majma'il bahraini, yana mahadar teku guda biyu, huwa a'lamu minka, Ubangiji ta'ala ya ce ma annabi Musa wannan bawa nawa ya fi ka sani. Qala, sai annabi Musa ya ce ai rabbi wa man li bihi, ya ce ya Ubangiji na, wane ne zai hada ni da shi, ma'ana ta yaya zan hadu da wannan bawa naka domin na fa'idanci abinda ke gunsa na ilimi, wanda wannan shine asali malamai suka ce game da ar-rihla fi talabil ilm, yin bulaguro game da neman ilimi, an gane ko, domin tafiya ce annabi Musa yayi ta kwana da kwanuka akan neman ilimi. Shi yasa malamai suka ce yin bulaguro, mutun yayi bulaguro ya je ya nemo ilimi, abu ne wanda yake da asali a cikin Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda akwai sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yayi bulaguran wata guda, tafiyar wata guda yayi saboda hadisi daya yaje ya karbo. Wa rubbama qala Sufyan, so da yawa Sufyan ibn Uyayna yakan fada a riwayar sa ay rabbi wa kayfa li bihi, ya Ubangiji na, ta yaya zan hadu da wannan bawa naka. Qala, sai Ubangiji ta'ala ya ce masa ta'khuzu hutan fataj'alahu fi miktalli, ka kama kifi, wannan kifi ka saka shi a cikin kwando, shine ake ce masa angara, ma'ana wannan kwando da ake sanya kifi a ciki. Ubangiji ta'ala ya ce masa ya kama kifi ya saka shi a ciki. Haisu ma faqattal huta, a inda kaga kare shi wannan kifi, fa huwa samma, to yana can wannan gu anan zaka same shi. Kenan wannan kifi matsayin alama ne, inda kaga wannan kifi ya bace ya sulale daga cikin wannan kwando ya shiga cikin teku, to anan zaka sami wannan bawa. Wa rubbama qala fa huwa samma, an gane ko, so da yawa a cikin riwaya sai yakan ce samma, an gane ko bil ha kenan a ƙarshen kalmar maimakon famma wa akaza hutan annabi Musa ya dauki kifi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya umarce shi faja'alahu fi miktali ya an gane ko ya sanya shi fi miktali a cikin wannan kwando kuma qalaka huwa wa fata'u yusha ibn nun sannan ya tafi shi da almajirin sa shine yusha dan nun suka tafi hatta idza ataya sakra har suka isa ga wani fandutsi waba'a ru'usahuma suka dora kansu ma'ana suka tada kai suka jingine da wannan dutsi suna dan hutawa faraka da Musa annabi Musa yayi bacci wa qarabal hutu kifi sai ya ringa motsi ya ringa halbawa a cikin wannan kwando fa kharaja sai ya fita daga cikin kwandon sai ya silala fa saka da fil bahari sai ya fada cikin teku kamar yadda Allah ya fada fa takaza sabilahu fil bahari saraba kifi sai ya rike hanyar sa ya shiga cikin teku yana mai silalawa cikin teku fa amsaka Allahu anil huti jiryatal ma'i fa sara mithla taqi wato ubangiji ta'ala da kudrar shi sai ya rike gudanar wato ruwa gabarin wannan kifi ruwa kawai sai ya tsaya sai ya fasa gudu an gane ko sai ya zamanto tamkar kenan kwatancin wata taga haka misali shi annabi Musa yana ganin kifin gashi an tsare shi a cikin teku ruwan ya ki gudu amma ya zamanto kamar wata taga ce haka gashi kifin a cikin ruwa amma ruwa bai yi gudu fa qala sai ya fada yace haka za mislu baqi fanfadaka yamshi yani baqiyata laylatihima wa yawmihima wato annabi Musa alaihi salam da suka tashi daga gindin wannan dutse sai suka tafi tsawon sauran daren su da yini kaga akan wuce wurin da suka yi sauran dare suka yi tafiya kuma suka yi tafiyar yini guda hatta idza kana min algadi sai da ya zamanto washe gari qala li fatahu annabi Musa sai ya fada ga almajirin sa yace masa atina gada ana ba mu abincin mu laqad laqina min safarina hadha nasaba tabbas mun hadu da gajiya wato a cikin wannan tafiya ta mu walam yajid Musa nasaba hatta jawaza haythu amara Allah annabi Musa bai ji wata gajiya sai da ya wuce gunda Allah ya umarce shi shi yasa malamai anan suka ce duk wata ibada da zaka ji akwai wahala akan ta to sai ka wuce ka'ida duk abin da yake ba shari'a ba to akwai wahala a cikin shi amma duk abin da Allah ya shar'anta ma bayin sa ya dora musu na dokoki to iya iyawar su in dai kana da imani to zaka yi abin kuma ba tare da ka gaji ba dan haka suka ce Musa manzon Allah ya ce annabi Musa bai ji wata gajiya hatta jawaza haythu amara Allah sai da ya wuce gunda Allah ya umarce shi qala lahu fatahu wato almajirin sa sai yace masa ara'aita idza awayna ila sakra bani labari yayin da muka taro jiki zuwa wannan fandutsi inda muka zauna muka huta fa inni nasitu alhuta ai anan na manta kifin wama ansanihu illa shaytanu an azkura ba wanda ya mantar da ni game da tuna wannan kifi face shaytani wattakaza sabilahu fil bahri ajaba wato kifi ya rike hanyar sa a cikin teku ajaba wato ga abun mamaki aka rasa yaya aka yi kifin ya zari ya shiga cikin teku annabi Musa da shi da almajirin nasa gaba ɗaya mamaki ya kama su fakana lilhuti saraba walahuma ajaban shi kifi ya kama fula ya silala ya shiga teku amma shi ku annabi Musa da almajirinsa mamaki suke wayaya aka yi wannan kifin ya silale hatta tahaya ila sak an gane ko shine yace qala lahu Musa annabi Musa sai ya ce masa zalika ma kunna nabi, ai wannan shine abin da muke nema, dama an fada mun cewa inda na rashi wannan kifi to anan zan samu wannan bawa. Fartadda ala atharihima kasasa, sai suka dawo akan sawunsu kasasa, ma'ana suna bibiyar sawunsu kenan, suna neman labarin a ina ne za su hadu da shi. Ai raja'a ya qusani atharahuma, suka dawo suna bibiyar sawunsu, hattan tahaya ila sakra, har suka isa izuwa wannan fandutsin inda suka yada zango kenan suka huta. Nan insha Allah ya kamata mu dakata. Shine yace fa iza rajulun musajja bi thawbin fa sallama Musa, kenan nan insha Allah ta'ala zamu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.